I dream big like I wanna leave like make it big like I did a knee like Kamar Cornell Sanya Gumbello Mustafa da Hajiya Abu Ni ne da namijin makadaici a gidanmu burina in zama attajiri dan in kyautatawa al'umma we can be where we wanna be mata da matasa mu sa himma har mu yi nasara ga duk burin da muke so mu cimma mu yi koyi da mazan tarihi dan karin hikima so nake zama kamar Sani Bello so mai ran karfe wanda ran shi har yan ta taba kunne shi zai dade in zama soja in je yaki in dawo da raina zama lafiyar da mutane nake bida in kawo da kaina in my young girl days Nine hero Kinji, and in my old age Nine the teacher and kirki, I wanna live a successful life Live and contribute my own quarter to humanity Go by an art if you call a life The legacy na dupat in dunia za atina da ni Batarihi babu ni, nambari kijaru mi I dream big like I wanna leave like Make it big like sulhu da lumana yeah wanda bai da hasin shi na bakin murhu na ya samar yeah amma shi yau a ci gobe shine ci ga wanda ya fara gaskiya yau ayi gobe shine yi kuma ayi a gama yau yafi gobe a karasa koda babu yau gobe mai sama zai tana da mutum mai halin aikeke daga mai sama da kasai inganta halin jari da ƴan kasuwa Masana'anta wa matasa dan su bar damuwa Tallafawa na kasassu kai su makarantu I leave the life that will last longer than the hyphen In between 2 days I hope all you need to know about me Global citizen Father figure to many Even in my late 70s let me have figure of 20s I dream big like I wanna leave like Make it big like
Concept.